ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا أميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوديا تتبتغ الله تبارك وتعالى ميكوا ميكومي واندي ساكي هدامو أولنا يمتين جومعة منا بكوي غوتن زلقادة شكرا تدبو دتريهدو دأشرن دتقوس da kauran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda yayi dace da 15 ga watan 11 shekara ta 2006 da aihuwar Annabi Isa alaihi salam. Ina fatan ƴan uwa ana biye da mu sau da kafa. Kar amanta a cikin maudu'in da muke shine bayani akan abin da ya shahi wato ayyukan hajji. Sati uku da suka gabata, sati na farko mun yi bayani akan ladubba wanda ya dace ga wanda ya yi niyyar hajji ko umra, wato ya ladabtu da waɗannan ladubba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan sati na biyu muka yi bayani akan wato shine hukuncin umra da kuma abin da ya shahi fadlatta. Sannan sati da ya gabata darasinmu ya kasance akan sifar wato yanda ake umra. Insha Allahu ta'ala a yau darasinmu zai kasance akan sifar yanda ake hajji. Muna fatan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana dace akan abin da zamu faɗa ya zamanto daidai ne da yanda yake so. A farko dai ƴan uwa mu gane, tuntuni bayani ya gabata cewa hajji wato farilla ce wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta ma dukkan musulmi wanda yake baligi, wanda yake kuma mai hankali mai iko, wanda ya mallaki guzurin da zai wadatar da shi izuwa da zawwa. Wannan hajji ta zama wajibi a kansa. Duk da cewa bayani akan hukuncin hajji abu ne wanda yake ba ɓoyayye ba a wajen dukkan musulmi, ya tabbatar da cewa hajji farilla ce tamkar yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta mana sallah da azumi da makamantansu. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kilga cewa hajji rukuni ne ɗaya daga cikin rukunai guda biyar wato na musulunci, wanda musuluncin musulmi bai ya tabbata dole sai idan ya gina shi akan waɗannan rukuni guda biyar. To don haka mu gane ita hajji tana da wasu abubuwa waɗanda ake cewa ginshiƙanta, wanda idan ginshiƙi ɗaya ya ratse to hajji bata inganta ba. Kuma tana da wasu abubuwa waɗanda suke wajibi ne a cikinta, wanda idan mutum ya bar ɗaya daga cikinsu hajjinsa ba za ta ɓaci ba, sai dai wannan ƙofa babu abin da ke toshe masa ita, wato dole sai ya ba da ita ce hadaya. Idan ya ba da hadaya ko kuma a ce fidya, ya ba da hadaya, sannan idan babu hadayar da zai ba da kuma zai iya yin azumi shine zai toshe masa wannan kafa insha Allahu ta'ala kamar yanda bayani zai zo. Amma ita sunna daga cikin sunnonin aikin hajji, idan mutun ya bar sunna to wannan babu komai a kansa kuma hajjin sa ta inganta sai dai wanda yazo da sunnar cikakka yafi wanda bai zo da ita ba a harko mu gane cewa a bisa ingantacciyar magana hajji tana da rukunai guda hudu wanda idan dai ya ratse daga cikin su to hajji bata inganta ba don haka dole ne a yi kokari a kiyaye waɗannan rukunai waɗanda suke na hajji rukuni na harko wato shine al-ihram mu gane abin da ake nufi da ihram anan ba shi bane ba wato daura farin zane da mayafi ba shi ake nihi ba abin da ake nihi shine niyya ta fara ayyuka na hajji wannan niyya wato rukuni ne daga cikin rukunan hajji domin duk wanda yayi hajji idan yazo da ita akan yanda take idan babu niyya to ba shi da hajji wannan niyya ko ita ce ta harko akan ayyuka waɗanda suke na hajji domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce riwaya ta Bukhari da Muslim daga Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqulu innamal a'malu binniyat Umar yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala suna karbuwa da gurgudan niyya wa innama li kulli imri'in ma nawa naga dukkan mutun sakamakon abin da yayi nifi saboda haka wannan hadisi ya nuna mana cewa yin niyya rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji idan ba a zo da niyya a cikin hajji to hajji bata yi ba wannan shine rukuni wanda yake na farko in ma ka ce masa al-ihram ko kuma ka ce masa an-niyya rukuni na biyu daga cikin rukunan aikin hajji wanda idan ya ratse hajji bata yi ba wato shine tsayuwa a Arafa domin tsayuwa a Arafa wannan rukuni ne daga cikin rukunan hajji kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wani hadisi wanda ke cikin musnad na Imam Ahmad da cikin As-Sunanul Arba hadisi ne kuma ingantacce kamar yanda Sheikh Nasir Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi a cikin Irwaul Galil manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-hajju arafa wato tsayuwa arafa manzon Allah yace ita ce hajji wato saboda girman ta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa tsayuwa arafa kwata-kwata shine hajji duk wanda ya gama hajji idan bai tsaya a arafa ba to ba shi da hajji rukuni na uku daga cikin rukunan hajji guda hudu wato shine tawaful ifada ka ce masa tawaful ifada ko kuma ka ce masa tawaful fard wannan rukuni ne daga cikin rukunan hajji idan mutun ya gama aikin hajji idan bai yi tawaful ifada wanda idan an dawo daga Arafa an kwana a Muzdalifa ran 10 ga wata da ake zuwa a yi shi ga wanda ya gaggauta shi ko kuma wanda ya jinkirta idan mutun bai yi shi ba to ba shi da hajji domin fadar Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke cikin suratul hajji ita ta tabbatar mana cewa tawaful ifada wajibi ne kamar yanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wal yatawafu bil baitil atiq sai tawafi wato da daki wanda yake da dadde shine Ka'aba lafazin yatawafu fi'lun ne min al-af'ali al-khamsa majzumun bilamil amri saboda haka abin da yake nuna mana wajibi ne wato mutun yayi tawaful ifada don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a cikin wani hadisi wanda ke cikin Bukhari da Muslim cewa daga Safiya a cikin kissar Safiya Allah ya kara mata yadda anan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa tawaful ifada rukuni ne daga cikin rukunan hajji wato rukuni na hudu wanda shine na karshe daga cikin rukunan hajji wato shine kai kawo tsakankanin Safa da Marwa wanda ake ce masa sa'ayi wato zuwa da zawwa da mutun zai yi tsakanin Safa da Marwa wannan rukuni ne daga cikin rukunan hajji dalili akan haka shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin da ke cikin musnad na Imam Ahmad da Mustadrak na Imam al-Hakim da wasunsu duk sun rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne wanda yake ingantacce kamar yanda Sheikh Nasir Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi a cikin irwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa is'au fa inna Allah kataba alaikum as-sa'ya wato ku sa'ayi tsakankanin Safa da Marwa domin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wajabta muku sa'ayi tsakankanin Safa da Marwa wannan yana nuna mana cewa safa da marwa wajibi ce wato rukuni ne daga cikin rukunin haji kuma saboda hadisin Aisha wanda yake cikin Bukhari da Muslim shi ma yana tabbatar mana cewa sa'ayi tsakankanin safa da marwa wato rukuni ne daga cikin rukunin haji waɗannan su ne rukunin haji guda hudu wanda idan ɗaya ya ratse daga cikin su sai dai a kori gaba kuma haji bata yi ba Allah ya bamu ikon kiyaye su sannan abubuwan da suke wajibi a cikin haji wanda dole ne mutun ya yi su amma idan ɗaya ya ratse to ba laifi mutun zai iya tsara shi da wani jini shine zai bada hadaya ita ce za ta tushe masa gurbin wanda idan ka bar ɗaya daga cikin su hajjin ka tayi sai dai dole ne sai ka bayar da wannan hadaya sannan hajjin ka za ta cika na harkon su shine wato daura ihrami daga nan miqati kar mutun ya sake ya ketare miqati inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance mana cewa bai halatta ga wanda ke nihin umra ko kuma wanda ke nihin haji wato ya ketare wannan wurare ba tare da wani harami ba tuntuni bayanin su ya gabata wurare ne kamar guda biyar domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi wanda yake ingantacce yana cikin Bukhari da Muslim manzon Allah yake cewa hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridu alhajj wal umra manzon Allah yace waɗannan wurare da aka kayyade guda biyar na masu su ne domin kowane bangare daga cikin sasannin duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance inda ya dace musulmi ya dau haramin sa idan ya tinkari makka ga wanda ke nihin hajji ko umra shine sai ya ce hunna lahunna waɗannan miqati wato na masu su ne waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna da duk wanda yazo a kansu wanda yake ba na masu su ba kamar misali mutumin da yake Niger idan ya wuce Madina to dole ne ba zai ce ba sai ya dawo Juhufa zai dau ihrami to dole ne a miqati mutanen Madina Zulhulaifa anan ne zai dauka don haka mu gane wannan wajibi ne daga cikin wajibobin aikin haji idan mutun ya ketare wannan wuri ba tare da harami ba to dole sai ya bada hadaya abu na biyu wanda yake wajibi a cikin haji wato shine tsayawa a Arafa wato har zuwa fadawar rana ga mutumin da ya tsaya wato a cikin yini idan ka tsaya a lokacin yini to wannan dole ne ya kasance karka bar Arafa sai rana ta fada domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda hadisi ya inganta daga Jabir Allah ya kara masa yadda hadisin yana cikin sahihu Muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a Arafa wato har zuwa fadawar rana don haka wannan wajibi ne ga wanda ya tsaya a lokacin yini dole ba zai bar Arafa ba wato sai idan rana ta fada wanda ku ya tsaya a yanki na dare to wannan shi idan ya tsaya kafin huda alfijir ake buƙatar mutun ya bar wato Arafa domin ya halatta a tsaya a cikin dare kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a cikin hadisi ingantacce in ma ka tsaya da rana ko kuma ka tsaya da dare wato wajibi na uku daga cikin wajibobin haji shine kwana a Muzdalifa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana a Muzdalifa kamar yanda hadisi ya inganta yana cikin Muslim kuma yana cikin Ibn Majah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa na kwana anan ba dan komai ba lita akhuza ummati nuskaha fa inni la adri la'alli la alqahum ba'da ami hadha manzon Allah yace na kwana anan ba dan komai ba sai dan al'ummata ta san yanda ibadar ta tahajji take domin ban san da cewa ba wata kila ko na hadu da ku bayan wannan shekara don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya aikata wani aiki daga cikin ayyukan haji sai ya ce na aikata kaza ya ce li ta'khuzu anni manasikakum don ku koyi yanda ake aikin haji game da ni to don haka malamai suka ce kwana a Muzdalifa wannan wajibi ne daga cikin ayyuka waɗanda suke na wajibobin haji don haka a Muzdalifa da dare ya kai tsakiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata da kankanan yara da waɗanda suke dattawa masu rauni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ba su izinin cewa su tafi su yi jiha kafin a wayi gari a yi cinkoso kaga wannan ya nuna cewa kwana a Muzdalifa wajibi ne domin masu rauni sune manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba su izinin cewa suna iya tafiya tun cikin dare su je su yi jifa. Rukuni na wajibi na hudu daga cikin wajibobin aikin hajji wato shine kwana a Mina, wato sune a kwanukan layya shine 11 12 13 wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kira yesu da wannan ayyamun ma'adudat, kamar yadda Allah yake cewa wadhkurullaha fi ayyamin ma'adudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi waman ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun. To kwana waɗannan kwanuka Amina, daren 11 12 13 wannan wajibi ne daga cikin wajibobin aikin hajji domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ba ba kowa izinin cewa yana iya komawa Makka ya kwana sai Abbas, shima kuma saboda kasancewar shike shayar da alhazzai wato a lokacin aikin hajji a nan Makka. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa izinin cewa ba laifi yana iya komawa ya kwana a Makka, amma bayan sa babu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya masa izini illa makiyaya na raƙuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, su ma ya musu rangwamen cewa ba laifi su je su kwana a wajen kiwonsu idan ba su kwana a nan Mina ba. Wannan ya nuna mana cewa kwanan Mina, kwanuka a Mina waɗannan kwana uku na layya wato wannan wajibi ne, domin hadisi ne wanda yake ingantacce yana cikin as-sunanul arba da kuma musnad na imamu Ahmad ibn Hanbal. Wajibi na biyar daga cikin wajibobin aikin hajji wato shine jifan ramin Aqaba a ranar layya, da kuma waɗannan rami guda uku a cikin kwanukan layya sune ake ce musu kwanukan yanyane, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ran 10 ga wata yazo ya jehi ramin Aqaba, sannan ran 11 manzon Allah yazo ya jehi waɗannan rami guda uku da al-kubra da al-kubra da as-sugra da al-wusda, dukkan su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jefe su a ran 11 da 12 da 13, domin kuma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin al-Qur'ani yayi bayani akan haka, wadhkurullaha fi ayyamin ma'adudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi waman ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Jifar waɗannan rami guda uku a cikin kwanukan wannan guda uku, wannan shi sunna wajibi ne daga cikin wajiban aikin hajji, kuma haka ya tabbata a cikin hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda wanda yake cikin Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jira waɗannan kwanuka uku wato yana jifan waɗannan rami. Wajibi na shida daga cikin wajibobin aikin hajji wato shine yin aski ko kuma yin saisaye, domin duk lokacin da mutum ya gama a ran 10 ga wata bayan mutum yayi jifa ya yanka hadayarsa sai yayi aski ya je yayi dawaful ifada. To yin askin wannan ko kuma saisaye wajibi ne daga cikin wajibobin aikin hajji, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine yayi umurni da haka, kamar yanda hadisi yake cikin Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa waliyuqassir waliyuhilla, wato yayi saisaye wato sannan ya kunce haraminsa. Kuma domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani hadisi, shi ma hadisi ne wanda ke cikin Bukhari da Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi addu'a su uku ga masu aski, sannan masu saisaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu addu'a su daya, shine yake cewa Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin, Allahumma arhamil muhalliqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah, qala wal muqassirin. Manzon Allah ya ce Allah ya yi rahama ga masu aski sai da yi su uku. Sahabai suka ce ya Rasulullahi har ma masu saisaye, manzon Allah ya ce ku je har ma masu saisayen. Don haka malamai suka ce yin aski shine yafi saisaye a cikin aikin hajji da umra, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su uku yayi addu'a ga masu aski, sannan kuma masu saisaye su ɗaya tak manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya musu addu'a. To don haka wannan ku aski ko saisaye haƙƙi ne wanda yake na namiji. Mace za mu iske insha Allahu ta'ala menene wajibi a kanta, shi ne a haɗa gashinta ta kowane ɓangare sai a yanki gwalgwadon almula, wato ita ce gaba ta yatsa a sanya almakashi wato a ɗan yanka, wannan shi ne matsayin aski ko kuma saisaye ga mace. idan mutum ya bar wannan aski shi ma dole sai ya bada hadaya. Wato abu na bakwai wanda shine na ƙarshe daga cikin wajibobin aikin haji shine dawaful wada, shine a Hausa muke ce masa dawafin bankwana, wanda idan mutum ya gama aikin haji idan zai dawo garin su to wato wajibi ne akan shi sai yayi dawafi wanda ake ce masa dawaful wada, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yayi umurni wato da wannan dawaful wada. Shine a cikin hadisin yake cewa Ibnu Abbas yake cewa umiran nasu an yakuna akhiru ahadihim bil bait illa annahu khuffifa anil mar'ati al haid, yake cewa an hori wato mutane sune musulmi ya kasance ƙarshen alƙawalin su shine da ɗakin Ka'aba, shine dawaful wada da zasu, sai dai cewa mace wadda take mai al'ada ita an sauƙaƙa mata. Wannan hadisi ne ingantacce yana cikin Bukhari da Muslim. A wani hadisi wanda yake cikin Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahadihi bil bait, kada ɗaya da ya bar Makka sai ƙarshen alƙawalin sa ya kasance da Ka'aba ne, wato sai kai dawafi sannan zaka bar Makka. Wannan kuma yana nuna mana cewa wajibi ne yin dawaful wada. Waɗannan abubuwa guda bakwai sune ake ce musu wajibai a cikin aikin haji, domin duk wanda ya bar wato wajibi daga cikin waɗannan wajibobi guda bakwai to zai iya tsara wannan abin da ya bari ya toshe gurbin shine da jini da zai yanka. Don haka Ibnu Abbas Allah ya ƙara masa yadda yake cewa man nasiya min nuskihi shay'an aw tarakahu falyuhriq dama, duk wanda ya bar wato wani abu daga cikin aikin sa na haji ko kuma ya manta yace to abin da ke kanshi shine ya zubar da jini, to dole ne wannan hadaya wato mutum yake bayar da ita akan wani abu da ya bari daga cikin ayyuka waɗanda suke na haji waɗanda suke wajibi. Amma idan sunna ne ko mutum ya bari daga cikin sunnonin haji to wannan babu komai akan shi, hajjin shi kuma ta cika. Waɗannan su ne wato rukunnan haji kuma da wajibobin haji. Rukuni guda huɗu ne, shi rukuni idan ka bar shi baka da haji, shi ko wajibi idan ka bar shi zaka iya toshe gurbin wato in ma ka bada hadaya, idan ko baka da hadaya wato sai ka yi azumin kwana uku. Shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana cewa duk wanda bai samu wato abin da zai yi azumin kwana uku zai yi. Idan ya yi azumin kwana uku a nan haji, sannan kuma idan ya dawo gida sai ya yi azumi wanda yake guda bakwai. Sannan wato bayani game da ayyukan haji, a ran da ake fara aikin haji shine ran 8 ga wata, shine ake ce masa yawmut tarwiya, ran 8 ga watan Zulhijja. Farkon abin da ake bukata ga wanda yake mai niyyar haji, idan ya kasance mai tamatti'i ne wanda ya riga yayi umra tuntuni ya kunce haramin sa yana nan zaune a Makka yana shirin ranar 8 ga wata tayi a fita Mina, to abin da yake kansa a ran 8 ga wata farkon abin da zai fara yi wato shine zai yi wanka ya tsaftace jikinsa ya gusar da dukkan wani datti, wato kamar yanda bayani ya gabata a cikin bayani ga umra, wato lokacin da mutum yayi wanka ya tsaftace jikinsa sai ya shafa turare sannan sai ya sanya haraminsa, to haka mutum zai yi a ran 8 ga wata. Amma ba fita ba zai yi zuwa masallacin harami ko kuma ya fita bayan gari, anan gidan da ya sauka a Makka anan zaka yi wanka ka tsaftace jikinka sannan ka shafa turare. Idan a lokacin nan kuma idan me wato tamattu'i ne kenan, me zai fada ihlalin da zai yi shine labbaika hajjan, yace labbaika hajjan sannan sai ya ci gaba da labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Amma idan ya kasance mai kirani ne ko kuma mai ifradi to wannan daman yana cikin haraminsa, abinda zai yi kawai sai dai yayi wanka ya ƙara tsaftace jikinsa amma ba zai shafa turare ba, domin ya riga ya shafa turare tun a farkon haraminsa. Idan mutum ya riga ya daura harami to haramun ne ya sanya turare a jikinsa. To dan haka mai kirani da wanda yake mai ifradi, menene mai kirani? Kamar yanda bayani ya gabata wato shine wanda zai yi niyyar umra da haji wato tare a lokaci daya. Mai ifradi ko shine tun lokacin da ya dau harami daga miƙati wato niyyar hajji ce wannan ba zai kunce ihramin sa ba wato sai ran 10 ga wata to saboda haka su a ran 8 ga wata kawai sai dai mutun yayi wanka ya tsaftace jikinsa amma ba maganar shafa turare kuma babu abin da zai fada kawai sai dai ya ci gaba da labbaik allahumma labbaik sabani mai tamattu'i shine a ran nan zai ce labbaik hajjal sannan sai ya ci gaba da talbiya idan bayan yayi wanka ya tsaftace jikinsa yayi wannan ihlal to idan ya kasance kamar mutumin da yake jin tsoron cewa ta kan yi rashin lafiyar da yake da tare da ita za ta dawo masa ta hana shi game da cika aikin hajjin sa a ran da yayi ihlali da hajji ya daga muryarsa da hajji shine yayi niyya a ran 8 ga wata sai yayi sharadi ga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala yace ubangiji nayi sharadi idan wani abu ya hana ni game da cika aikin hajji na to a inda wannan uzuri ya faru anan ne zan kunce harami kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci wato Duba'atu binti Zubair manzon Allah yace mata je kike haji kuma isharadi ga ubangijinki fa in habasani habisun fa mahilli haythu habastani ubangiji idan wani abu ya hana ni to wurin kunce harami na inda abin ya hana ni wato anan ne zan kunce harami to wannan ana buƙatar wanda yake ganin cewa wani abu zai hana shi a wannan lokaci sai ya ambaci wannan sharadin shi a ran 8 ga wata bayan yayi wanka ya sanya ihramin sa idan ko ya kasance wani ne zaka ma hajjin to a zuciyarka sai ka sanya niyyar cewa ga wanda zaka masa hajjin abinda zaka faɗa a lokacin ihlalin ka menene zaka faɗa shine zaka ce labbaik hajjan an fulani ko kuma labbaik hajjan an fulana ubangiji nayi niyyar hajji labbaik hajjan na amsa maka na koma amsa maka dan bayar da wannan hajji ga wani haka zaka faɗa dole sai ka ambaci sunan wanda kai niyyar masa hajjin misali a ce sunan sa Ibrahim sai ka ce labbaik hajjan an Ibrahim idan mace ce ce sai ka ce labbaik hajjan misali an fulana daga wanci sannan a lokacin nan sai ka ci gaba da fadar talbiya ita ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak mun yi bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da ya inganta na talbiya wani lokaci yana dada fadar sa shine labbaik ilahal haqqi labbaik labbaik ilahal haqqi labbaik wannan shi ma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisin yake cikin Nasa'i wato da Mustadrak na Hakim kuma hadisi ne wanda yake ingantacce wato Albani ya inganta shi a cikin Sahihun Nasa'i da cikin kuma Silsilatul Ahadisus Sahiha sannan abu na hudu wanda ake bukata bayan wato mutun yayi talbiya ana bukatar sai ya fita ya fuskanci wajen Mina wannan kuma tafiya Mina ana buƙatar a ran 8 ga wata kafin rana ta gushe wato mutun ya tafi Mina sannan mutun ya yawaita fadar labbaik allahumma labbaik idan ya fita daga masaukin sa a Makka kafin ya je Mina wato ya yawaita fadar labbaik allahumma labbaik hakanan idan aka sauka Mina ana buƙatar mutun ya yawaita fadar wato labbaik allahumma labbaik sannan idan ka isa Mina wato kafin az-zuhr to ana buƙatar idan lokacin az-zuhr yayi anan Mina sai kai az-zuhr idan lokacin la'asar yayi kai la'asar idan lokacin magriba yayi kai magriba sannan kai isha kai asuba kowanne amma a lokacin ta zaka yi ba jami'i ba zaka yi tsakankanin su mu gane a Mina ba a yin jami'in tsakankanin az-zuhr da la'asar ko kuma magriba da isha kowace zaka yi ta a lokacin ta sai dai mu gane az-zuhr da la'asar da isha wannan dukkan su zaka yi su kasuru domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta da mutanen Makka anan Mina wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasuru yayi da su shine raka'a biyu za a yi az-zuhr da la'asar da isha domin magriba da asuba wannan daman ba a kasurun su idan mutun yayi sallolin nan baki daya anan Mina sannan ana buƙatar kuma dole ne mutun ya kwana a nan Mina idan ka kwana a nan Mina a ran 8 ga watan nan daren 9 ga wata kenan idan aka wayi gari wato alfijir yake to domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya kwana a nan Mina ran 8 ga wata da yaje ya kwana washi garin wato 9 ga wata idan ka sallaci sallar asuba to ana buƙatar ka zauna ka ci gaba da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala har rana ta hudo. Idan rana ta hudo, to a lokacin nan sai ka fuskanci Arafa, sai ka tafi zuwa Arafa. A cikin halin tafiyar ka zuwa Arafa, zaka yawaita faɗar labbaik Allahumma labbaik, ko kuma ka ringa kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ana buƙatar mutum ya yawaita imma talbiya imma kuma ya yawaita kabbara, kamar yanda hadisi ya tabbata wato daga al afdal, abin da yafi wato mutum ya lazinci talbiya ba dan ko ne ba, ko domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan talbiya ita ce manzon Allah ya lazinta. Wannan kenan a kadan ayyukan rum takus ga wata, rum tar ga wata kenan shine muka yi bayanin cewa mutum ya fita zuwa Arafa ya ma fadar wato wannan zikiri. A lokacin da mutum ya isa zuwa Arafa mai haji, to ana buƙatar ya sauka a wani wuri wanda ake ce masa annamira, namira, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anan ya sauka wato aka masa yar bukka wadda take ta hakki. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna anan bai shiga ba cikin iyaka Arafa wato sai da rana ta gushe. In har mutun ya samu dama, to sai ya sauka anan namira. A yanzu namira inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sauka babban masallaci ne aka yi wanda ake ce masa musjidu namira, to anan ake buƙatar mutun ya sauka kafin gushewar rana in har ya samu dama. Idan ko bai samu dama ba, babu laifi ko da sahiye tafi ya shiga cikin iyakar Arafa ya shiga ya zauna. Idan rana ta gushe, mai haji idan yana nan namira, to abin da yake sunna ga liman ko wanda yake na'ibinsa a nan masallacin namira, wato zai yi khutuba, khutuba ya bayyana ma al'umma ta musulmi a wannan lokaci abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta musu na ayyukan haji. A wannan rana, ran tara ga wata, da abin da ke bayanta su ne kwanukan layya, sannan kuma ya umurce su da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da kadaita shi a cikin ibada da tsarkake dukkan wani aiki wanda yake na ibada ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, sannan ya tsawatar da su game da abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta, sannan ya musu wasiya game da ruko da Alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da yin hukunci da Alkur'ani da sunna, da kuma kasancewar mai imani. Idan akwai kotun musulunci, dole ya ɗaukaka ƙara zuwa inda ake shari'a da Alkur'ani da sunna a cikin dukkan al'amarinsa, ba dan komai ba ko sai dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan kaɗan daga cikin abin da ya dace khutubar liman a ran Arafa ta kunsa akan waɗannan abubuwa. Sannan bayan wannan khutuba, a wannan lokaci sai a yi az-zuhr da al-asr, za a yi su kuma qasr, za a yi su kuma jami'i ne za a yi su. An gane ko hada su za a yi ayi jam'u taqdim a farkon lokacin az-zuhr. Misali a ce rana tana gushewa 12 da rabi ko kuma karfe 1, to a wannan lokaci za a yi az-zuhr. Ana gama az-zuhr kuma a tashi a kawo al-asr, kiran sallah ɗaya tak ne za a yi, amma kowace sai an tada mata iqama. Haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar yanda hadisi yake cikin Muslim. Wanda ko bai samu ba yin wannan sallah da wannan liman, duk inda kuke a cikin rumfar ku wato a cikin iyakar Arafa, sai ku gabatar da mutum ɗaya sai ya tada kabbara, ya tada iqama, sannan sai a yi sallah. Ku yi jami'i tsakankanin az-zuhr da al-asr, kuma kowanne za ku yi su raka'a biyu qasru, domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi, kuma jam'u taqdim ne za ku yi a farkon lokacin az-zuhr. Za a yi az-zuhr a yi al-asr, ba dan komai ba, dan aba wato mai aikin haji dama a rannan yanda zai cika da addu'o'i waɗanda suke na neman alkhairin duniya da lahira, domin rana ce wadda take ta samun karbuwar addu'a. Idan an gama wannan sallah a lokacin nan, wato idan kana wajen Arafa wato shine namira, to ana buƙatar sai ka gangaro, wajibi ne akan ka ka shigo cikin kewayen Mina Arafa, kewayen Arafa, domin akwai alamomi, wasu manya-manyan fanu da aka yi wanda a jikin su da Larabci kuma da harshen Ingilishi an rubuta cewa wannan ita ce iyaka Arafa, daga nan zuwa nan shine Arafa, daga nan idan ka fita ba a cikin Arafa ba kake. to ya kamata mutum ya tabbatar da cewa ya shiga cikin kewayen Arafa, domin duk wanda bai tsaya a cikin Arafa a rannan to ba shi da hajji. Idan mutum ya samu dama a wannan lokaci, sai ya isa, wato ya fuskanci kuma alƙibla. Idan har ya samu dama ya fuskanci alƙibla, domin sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato fuskantar alƙibla ga wanda ke mai addu'a, sannan kuma ya daga hannuwansa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a nan Arafa kusa da wani dutse wanda ake ce masa Jabalur Rahma. Jabalur Rahma, wannan dutse manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya tsakankanin shi da alƙibla, manzon Allah ya fuskanci alƙibla. To in har mutun ya samu dama haka ake so yayi, idan ko bai samu dama ba, ko ina a cikin fadin Arafa idan ya tsaya yayi, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda hadisi ya inganta, asalin hadisin yana cikin Muslim da Musnad na Imam Ahmad, amma Abu Dawud da Ibn Majah su suka rawaito hadisin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa waqaftu hahuna wa arafatu kulluha mawqif. Manzon Allah yake cewa na tsaya a nan, yake cewa Arafa dukkanta wato matsaya ce, duk inda ka tsaya to wannan ka tsaya a Arafa, ba dole bane sai ka je inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya. In har ka samu tsayuwa a nan to wannan yayi kyau, amma idan baka samu ba, duk inda ka tsaya wannan yayi, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana, illa sai dai wani dan wuri wanda ake ce masa badun urna, to wannan shi ba matsaya bane domin baye daga cikin Arafa. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa wartafi'u an batini urna. Sannan bayan mutum abu na biyar, idan ya tsaya a wannan matsayi na Arafa, to abinda ake bukata mu gane, idan aka ce tsayuwa Arafa ba ana nihin cewa ba ka wuna a tsaye ba za ka zauna ba, anan an halitta maka in ma kai tsaye, idan zaka iya tsayuwa kai tsaye ka wuna a tsaye, wannan jaiz ne. Idan ko ba zaka iya tsayuwa ba kuma ka zauna, idan kuma ka zauna kana iya zama, idan an ji mahallo ka tashi kai tsaye ta kowane hali yanda da ya sauka a gare ka. Ba idan an ce tsayuwa Arafa ana nihin cewa ka wuna a rana a tsaye ba, shi bane ba. Idan a kwance ka wuna a inuwa anan Arafa, wato ma'anarka ka tsaya a Arafa, mun gane cewa tsayuwa Arafa ba wuni a rana a tsaye shine tsayuwa Arafa. In ma ka wuna a tsaye, in ma ka wuna a kwance, in ma ka wuna a zaune, duka abinda ake kiran ka mai tsayuwa Arafa, abinda ake bukata kai dai ka wuna a cikin wannan iyaka kada ka fita. To idan ka zauna, abinda ake bukata wato shine ka kadaita game da addu'a da zikiri na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kai kokari, sannan a lokacin nan ka daga hannunka halin lokacin da kake addu'a dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka tsaya a wannan lokaci kana ta addu'a, kana ta addu'a, to ana buƙatar idan rana ta kusa fadawa ka cika da addu'a, domin Usama ibn Zaid Allah ya ƙara masa yadda, kamar yanda yake faɗa, yake cewa na kasance a kuturin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Arafa. A lokacin nan sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannuwansa yana addu'a, sai aka larta guwarsa, sai ta fadi za ta kai ƙasa, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunkuya, sai ya dauko ya kamo wato gefin akalar da hannunsa ɗaya kuma ya daga shi yana addu'a. Wannan shine ya nuna mana abinda yake sunna, wato mutun ya daga hannunsa anan yayi ta addu'a, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi. Wannan kuma addu'a mutun zai zarce da yin wannan addu'a har izuwa wato kusan fadawar rana. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da mu game da wato tsananta addu'a a rana Arafa. Yace mana fiyayya addu'a ita ce addu'ar rana Arafa. Sannan kuma fiyayya addu'ar da ake son mutun ya cika yin ta a rana Arafa, manzon Allah yake cewa ita ce addu'ar da nayi kuma dukkan annabawan da suka gabace ni ita ce suke yi. Shine yake cewa khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Manzon Allah yake cewa fiyayya addu'a ita ce addu'ar rana Arafa, domin addu'a ce wadda take karbabba. Yace kuma fiyayyan abinda na faɗa ni da annabawan da suka gabace ni, wato shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan ita ake buƙatar wato mai haji ya yawaita fadar wannan kalima a rana Arafa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana cewa yawaita addu'a a rana Arafa yana da muhimmanci, domin babu ranar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake yawaita ƴan taddabayinsa game da wuta, wato kamar rana Arafa. Domin a rannan ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ƴan taddabayi masu yawa game da shiga wuta. Allah ya ce ya haramta musu shiga wuta har abada. Sannan a wannan rana ce Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake sauka wadda ta dace da girmansa, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ubangiji zai kusanci bayinsa, sannan ya ma mala'ikunsa wato alfahari da bayinsa. Ubangiji ta'ala ya ce, ku kalli bayina sun zo sun tsaya, wato da ƙura duk gashin su ya burkice sun tsaya saboda ni. Sai Allah ya tambayi mala'iku ya ce, ma arada ha'ula, waɗannan me suke nufi? Ubangiji sun tsaya saboda kai? Ubangiji sai ya tabbatar da cewa dukkan su na gafarta musu, kamar yadda hadisi yake tabbace a cikin Muslim. Don haka kenan ya kamata wannan dama wadda take mai girma bai dace ba mai haji ya bari ta kubce masa. Karka wuni wato akan zantuttuka waɗanda suke na banza. Abinda ake bukata ka tsaya ka yawaita addu'a, ka yawaita ambaton Allah, irin su tasbihi, irin su walhamdulillah, irin su la ilaha illallah, irin su tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala da neman gafara, astaghfirullah wa atubu ilai, har izuwa fadawar rana ana bukatar mai tsayuwa Arafa ya cika da waɗannan addu'o'i. Idan ya gaji da addu'a, to ana bukatar ya dan canza salo, yayi wani abu wanda zai sake dawo masa da nishadi domin ya ci gaba da addu'a. Don haka malamai suka ce, koda ka gaji zaka iya daukan wani dan littafi kana karantawa da makamantansu, ko kuma ku yi hira da ƴan uwanka, amma hira wadda take bata keta alhurmar aikin haji ba. Sannan kuma idan an jima sai a ci gaba da addu'a. Don haka kuma abin da yafi ga mai haji, ba a buƙatar a rana Arafa ya dau azumi, domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi Arafa yana mai cin abinci ba tare da ya dau azumi ba. Don haka Ummul Fadl, uwar Abdullahi ibn Abbas, Allah ya ƙara mata yadda, wato a ranar wato Arafa ta aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata gidauniya wato ta madara. Manzon Allah yana tsaye a nan Arafa akan raƙuminsa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kafa kai ya sha a gaban kowa. Wannan shi ya nuna cewa abinda ake bukata ga mai haji a rana Arafa kada ya dau azumi, amma duk wanda yake ba haji ba yake, wannan shi kuma sunna ne wato yayi azumi a rana Arafa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana cewa azumin rana Arafa yana kankare shekarar da ta wuce kuma da wadda take gaba. Abu na shida, idan rana ta fada, ka tabbatar da cewa rana ta fada kana nan Arafa, to abinda ake bukata a lokacin nan sai ka fuskanto izuwa Muzdalifa. Muzdalifa wuri ne wanda yake na musamman, wanda idan ka isa akwai alama an yi fanu manya-manya wanda an rubuta maka nan shine hurkun shiga Muzdalifa. Karshen Muzdalifa kuma can ne, to abinda ake bukata ka sauka a nan Muzdalifa ka kwana, shine Hausawa muke cewa Mundaluha. To don haka idan ka fuskanto izuwa Muzdalifa zaka zo a nitse da girmamawa, kuma kana yawaita fadar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Zaka yawaita fadar haka a lokacin da ka fuskanto izuwa Muzdalifa. Sai dai mu gane ba za ka yi magariba ba a hanya ko sallar isha, sai da sharadin in ka ji tsoron kafin ka isa Muzdalifa alfijir zai keto, to wannan sai ka yi magariba da isha akan hanya. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi magariba da isha ba sai da aka zo Muzdalifa. Don haka kuma abin da ya nuna mana cewa nutsuwa ake bukata, akwai hadisi sahihi wanda yake cikin Muslim da za a zo manzon Allah yake cewa, ayyuhan nas as-sakinata as-sakina. Manzon Allah yake cewa, ya ku mutane kula zunci natsuwa. Saboda haka a nitsa ake buƙatar wato a zo Muzdalifa, ba guje-guje ba za a ringa yi. Idan aka zo nan Muzdalifa, abu na bakwai, to kar ka yadda idan aka zo Muzdalifa abinda mutum zai yi a lokacin daga an zo an sauka Muzdalifa, sai a yi arwalla, idan aka yi arwalla, sai a yi kiran sallah, idan aka yi kiran sallah kowanne a nan mazauninsa, wato sai su sallaci sallah ta magariba da isha sai a yi jam'unsu. Kiran sallah ɗaya, amma kowace sallah kuma da iqama. A nan kenan isha za a yi kasurunta, amma ita kuma magariba daman ba a kasurunta. Kenan mu gane a Muzdalifa, jam'i ne ake tsakankanin magariba da isha. Wannan haka ake bukata idan ka zo Muzdalifa, wato za ka haɗa magariba da isha, in dai ba tsoron alfijir ya keto maka akan hanya kafin ka iso, wato ka ji tsoro a wannan lokaci ne, to za ka yi magaribarka da isha kafin ka iso Muzdalifa. Idan aka riga aka zo Muzdalifa bayan an yi sallar wato magariba da isha, to abinda ake bukatar musulmi ya yi kwanta, mai aikin haji ya kwanta ya huta, domin ba don komai ba, saboda akwai ayyuka masu yawa wanda zai tinkara a rango ga wata. To don haka ake bukatar mutum ya kwanta ya huta bayan ya yi sallar ta magariba da isha. Idan an yi magariba da isha, idan an kwanta, idan lokacin asuba ya yi, idan an tashi an yi sallah, to ana bukatar musulmi bayan an gama sai ya zarce da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala, ya fuskanci alkibla, ya tsaya ya yi ta'addu'a, ya yi ta'addu'a, ya yi ta'addu'a. Idan rana ta kusa hudowa a wannan lokaci, wato sai ya tashi, sai ya tsinci, idan rana ta kusa hudowa a lokacin nan sai ya bar Muzdalifa, sai ya tsinci tsakonkwani guda bakwai, wanda idan an tafi zai yi jifa wato ta ranar hurku da wannan tsakuwa guda bakwai. Amma mu gane kwanan Muzdalifa, waɗanda suke kamar mata da ƙanƙanan yara da waɗanda suke raunana da marasa lafiya, wannan an musu rangwame tun cikin dare kafin a sallaci sallar asuba tun tsakiyar dare, wato a tada su su je su yi jifa domin kar a samu cinkoso a lahanta su. Wannan haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin ya ma irin su Asma'u, su Ibnu Abbas, su Aisha, Allah ya kara musu yadda cewa su tafi su yi jifa tun a cikin tsakiyar dare, kamar yadda hadisi yake cikin Bukhari da Muslim da Sunanun Nasa'i kuma da Sunanu Abi Dawud. Idan alfijir ya keto bayan an yi sallar asuba, mutum ya tsaya ya yi waɗannan addu'o'i a nan wato Muzdalifa, sannan sai mutum idan zai bar Muzdalifa bayan rana ta kusa hudowa, gari ya waye sosai, sai mutum ya tsinci tsakonkwanin shi guda bakwai. Duk da cewa ita Muzdalifa lalle ba dole bane sai ka nemi cewa ga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya, a duk fadin Muzdalifa duk inda ka samu sai ka yada shimfidar ka kwanta, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cayi waqaftu hahuna wa jam'u kullaha mawqif. Manzon Allah ya ce na tsaya anan, Muzdalifa dukkanta matsaya ce, wato Muzdalifa ita ce ake ce mata jam'un, sunanta ne. Idan mutum ya tsinci wannan tsakuwa guda bakwai, tsakuwa ce wadda ake so kuma ba ta wuce kaman girman wake, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da yaje Muzdalifa kafin fadawar, ba da yaje Muzdalifa da dare a lokacin nan ya tsinci tsakuwa, kamar yanda wasu daga sun isa Muzdalifa kafin su yi magariba da isha, abinda suke fama shine tsintar tsakuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sa ba aka tsunto masa tsakuwa sai da aka waye gari yayi sallar asuba, a lokacin da ya juya zai fuskanci Mina, sannan yayi umurnin cewa a tsunto masa tsakuwa, aka tsunto masa tsakuwa guda bakwai, wanda da su ne ake jifan wato rami na hurko a rango ga wata, domin hadisin Ibnu Abbas Allah ya kara masa yadda su kuma sauran ramin guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsinci tsakonkwanin jihon su ne a nan Mina, a kwanukan da yake kwana a nan Mina, kamar yadda bayani zai zo a kansu. Lokacin da ka bar Muzdalifa ka fuskanci Mina, to abinda ake bukata a cikin wannan tafiya taka ka yawaita fadar labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Sannan ana bukatar idan ka zo wani wuri ana ce masa Wadil Muhassar, ko kuma ana ce masa Al Muhassar, shine wuri ne wanda yake tsakankanin Muzdalifa da Mina, to ana bukatar in har mutun ya samu dama, idan ba za ka cutar da al'umma ba, to ana bukatar kai gaggawa idan za ka ketare wannan wuri, domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a lokacin da ya zo Wadil Muhassar. Insha Allah ta'ala wannan shine kadan daga cikin ayyukan ran 8 ga wata da ran 9 ga wata insha Allah ta'ala darasi na gaba zamu zo aikin da mai haji yake aikatawa a ran 10 ga wata insha Allah ta'ala mu je 11 ga wata da 12 da 13 ga wanda ya dan jinkirta insha Allah ta'ala da abin da ya shahi dawafi wanda yake na bankwana da kuma ayyuka abubuwan da aka hana mai haji ya aikata insha Allah ta'ala muna fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh